Adamu ba zai ci ba kuma ba zai bari a ci na rashin gaskiya ba. Adamu zai muku aiki a koma gida a yi tsarin campaign.
Sanata Lawal Girgir kenan mataimakin shugaban PDP na ƙasa mai kula da shirin Arewa maso gabacin Najeriya a wurin kaddamar da campaign ɗin Adamu Maina Waziri a matsayin gwamnan jihar Yobe da aka yi a dutse fadar gwamnatin jihar Jigawa. Shetima Mohammed Saleh shine director general na kwamitin yakin neman zaben na Adamu Maina.
Wannan jama'a da ka gani jama'a ne da suke wakiltan bangare-bangare daban-daban na PDP wanda aka yi mitin da su a Kaduna wanda shi mataimakin shugaban ƙasa Hakitan Namadi Sambo ya shugabanta. A nan aka dinke duk wasu rarrabe-rarrabe a tsakanin waɗanda suka yi takara da waɗanda suke shugabanni na wannan jam'iyya. Shi ya haifar da wannan mitin na yau akan cewa mu zauna mu kira mutane daga gida kuma su halarta su gani cewa mun dinke mu zama abu daya don mu je mu ci gaba da aikin campaign. Ba na gwamna kawai ba ne, wannan taro ne wanda ya kunshi duka kujeru na gwamna da mataimakinsa da na senator da House of Reps da House of Assembly gaba daya suna nan. Yanzu muna tare kan mu daya, tafiyar mu daya, duk bangare mun hadu za mu yi abu daya.
Shi kuwa Adamu Maina da wani nanin damar yarima in ga maki yi wa mataimaki cewa yake.
Ina so ce na sake zama dan takara. Haye na uku don har yanzu ban cimma burina ba na neman shugabancin jihar Yobe don in asasa shugabanci na gari wadda zai kawo sa'ida ga al'umman jihar Yobe.
To sai dai a iya cewa da sauran rana aka ba domin kuwa Ibrahim Talba da Hassan Kafayos sun ce ba su lamince ba da wancan sulhu da aka ce an yi na Kaduna. Har ma Hassan Kafayos sun ke cewa
abinda muke faɗa shi ne ba mu yarda cewa an yi zaɓe ba, ba mu yarda da Adamu Maina Waziri ba. Abinda muke nufi shi ne ba mu yarda cewa an yi zaɓen fidda ɗan takara na gwamna na Yobe. Akwai hanyoyi da ƙa'idoji da ya kamata a bi. Babu ɗaya daga cikin wayannan ba, don haka ta yaya zan ce wai an yi zaben ma tukunna. Amma wataƙila akwai wata Hausar da ake cewa wake ɗaya ba ta miya. Adamu Maina Waziri shi ne wake ɗaya ba ta miya.
To amma ambasada Umar Iliada Magun Jigo a cikin PDP na Yobe na cewa
ina so na jawo hankalin mu gaba ɗaya. Shi mulki na Allah ne, kuma shi yake bayarwa a lokacin da ya ga dama. Tunda Allah ya ba wa mutum guda a yanzu dole ne mu jajirce mu zo mu dunkule mu cure.
Ambassador Umar Iliada Magun kenan daga PDP jihar Yobe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.